بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, today is the third day of Ramadan, the year 1439, which corresponds to the 19th day of May 2018. Today Allah is telling us that when the Jews refuse to prevent themselves from committing things that are forbidden for them, Allah transfigure them, yani transform them into monkeys. That is those people of the town that is named Ayla. After all the tests that Allah has shown them, they transgress and they refuse to heed to warning. Allah turned them into monkeys, and also as a punishment. And also Allah made a proclamation that He is going to, until the day of judgment, going to send people who are going to punish these people, because Allah is very quick in punishment, and also He is very merciful and often forgiving. Why Allah promised? Because of their iniquity, which shows that the Jews will continue until the last day to be making mischief on earth, and also they will be transgressing the boundaries. They are people who respect no principle, no law, or no agreement. They only follow their whims, so Allah has decided to punish them. Allah has different ways of punishing anybody He wants to punish, and we can see that history has proven this scriptural text to be true. They have been always in turmoil, in trouble, up to today. And Allah divided them into nations, as we are told before. Nations of even speaking different tribes, even though they are from the same progeny. And Allah tests them with things that are good sometimes and things that are bad. But Allah in His mercy, He told them, He told us that not all of them are bad. There are some very good people, salihin, among them. Then, after that generation has gone, another generation came behind them. This generation inherited the book, which is the Torah. But what happened is they take from the vanities of this world, which is very close, saying that Allah is going to forgive them. And when another vanity or another things of the worldly comes, which is against the Torah, they will also take it. Allah asks, are they not instructed to keep the covenant of the book? What is the covenant of the book? Is that they should never tell lies against Allah, and that they should study what is in their hand of the book for those who fear Allah in the day of judgment or the last day. The last day is better for them. Whoever has faith in Allah in the last day is better for them. Then Allah is asking us, we Muslims, why can't we reason and see what happens to the Jews? What happens to the Jews can happen to any nation. is transgression. When you refuse to obey the command of Allah, Allah will send somebody who will remind you. But He can send it in a good way or in a bad way. He can punish you. And we have seen that Allah has been punishing all this nation that have transgressed. Every time, everywhere, the more the nation transgresses, the more the chastisement and punishment. We pray for Allah, the All Merciful, to have mercy on us, to show us the way out, not to imitate and follow the ways of these people who have transgressed. These people who are caught on the tongue of Jesus, the Son of Mary, is there in the Bible. This generation of vipers, adulterous generation. In fact, all the prophets that came, they passed them. So we pray to Allah, we should not fall into the pitfall in which the Jews have fallen. May Allah guide us to the straight path. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, kawmu uku gawatan Ramadan, shikara dubu ea da kari hudu da talatin da tarabai hijiran mazo Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ranar da ke 19 ga watan Mayu, shekara 2018 shekara ta miladiya. To kamar yadda muka tsaya jiya, Allah na gaya mana labarin mutanen Ayla, Yahuda wanda ke wani gari Ayla, wannan gari yana kasan Jordan, wanda ke gefen bakin teku na Baharul Ahmar, wato Red Sea. Mutane ne aka ce musu, ko da yake ko ne ba Yahudi ya san bai aiki ranar Asabar, sai gashi ran Asabar an hana su su. Sai ga kifa yana zuwa sura'an ɗaya bayan ɗaya bayyane. Sai wani a cikin sai ce, to bari mu yi ɗan rami mana mu shigo da shi cikin ƙasa, in ya so ran Asabar, in yi kifaye suka zo suka faɗa cikin wannan kududdufin namu, ran Lahadi sai mu zo mu kama kifi kyauta. Wannan dai ya nuna suna son hila, saboda kai Allah ya haramta abu baya babu wata hila na zagayowa a yi abin nan. Babu shila cikin Allah, domin Allah na ganin wato niyyar mutane. Da wannan ya faru, sai Allah ya a cikinsu akwai masu adalci, tunda suke wannan abu suka ku kun ga fa hana mu wannan abu, wannan haramun ne, suna musu wa'azi su bari. Sai kuma wani bangare suna ganin ma yi musu wa'azi bai da amfani, domin mutane ne Allah ya riga ya halaka su. Su wannan laifinsu shin su ba sa yi, amma kuma ba sa hanawa. Sannan ko mai hanawan ya zo yana hanawa, kuma suna kokarin nuna mishi kana aikin banza, me yasa kake wahala? Wayannan ɗan ƙungiya na uku ɗan ba ruwanmu. To da Allah ya zo, kuma Allah mai rahama bai taɓa ba, sai wayannan da suke yin wannan su ɗin su ne Allah ya halaka. Su kuma wayannan da suke hanawa Allah ya tsira da su. Su na ukun fa me ya same su, shi ne wannan aya za ta gaya mana. Da muka karanta aka ce falamma atwa takabbaru an tarki maluhu anhu, to lokacin da suka yi girman kai daga barin abin da aka hana su daga gare shi, kunna lahum kunu qiradatan khasi'in, sai muka ce musu ku zama birai khasi'in, kuna la'antattu sagirin kanana, wato masu la'antattu. Yace fakaluha, sai suka zama birai. قال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوا. كيف نقول لك هذا أقول لك وهذا تفصيل هذا تفصيل لما قبله. Wannan aya tana ƙara bayyana abin da ya wuce, wato wacce aya wanda Allah yake nuna mana surar Abu kashi uku. قال ابن عباس, ابن عباس يقول ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة, من سن أبن دا ألا يهيدا جتكين آيوين من ألا يهيدا وإن نم ديكي سو باسا يي كما باسا حناوا سننغا مي حناوا كما سنزو واتو أبو ما مايكي مي برنا باك إيا حناشي كو كنيا كتجي كو مي كتجي سننغا مي وعزي شي مي وعزن كما wai shin kunyan nan da ta hana ka hana mai barna, ta hana ka mana kuma hana mai wa'azi yin wa'azin shi, kun gane? Wato shin wa'azi ya zama dai kowa ya latsa, hatta wanda bai laifi ma yana ganin kamar laifin mai wa'azi. to wayannan mutanen na uku me ya same su shine Ibn Abbas yake la adri ban sani ba yani bil firqati sakita wadda tai shuru wa qala ikrima lam tuflat wannan ikrima ce a wannan al'um wannan ba a halaka su ba li annaha karihat ma fa'alu domin ta karhanci abinda wayannan mutane suke yi وقالت لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا domin ta ce haka kenan ba ta son aike kuma ta san akwai azaba da ukuwa daga Allah to dan wannan magana al ikrima yana daga cikin tabi'ai nake ganin a'a ba su halaku ba warawa al hakim ibn abbas hakim ya rawaito daga ibn abbas annahu raja'a ilayhi wa ajabahu ya dawo daga rakiyan cewa bai san me ya samu wannan sakita ba kuma wannan tafsirin na Ikrima kuma yana cikin daliban shi ajabahu ya bashi sha'awa kwarai da gaske wa hadha akhiru hadhihi al'ibad wannan shine karshen wayannan abubuwan kula game da abunan din yahudu saurin kan yahudu al-shahid anan abulla za ku lura qur'ani nassan ya nuna masu hani Allah ya tsirar da su nassi فعنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون نص القرآن يانون وأنت ما سحني أن إردسوا فبرك إن كنا سن تبت باب شكا أن إردك إلى مصيبة إن كنت إذن قرننا بيدك كيها وقليك هنا كذا كتامت إرادة su wayannan da suka yi shiru ba a san masir din su ba ina ne masir din su yazo masir din su yazo ne a magana ta tabi'i ba masahabi ba magana ta tabi'i cewa ba halaka su ba shi ko fahimta shi ne to kai ka yadda ka shiga wani halin da magana tabi'i ce za ta kubutar da kai daga azabin Allah koko ka fi son maganar Allah ta kubutar da kai maganar Allah wato ma'anar shi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ku tsaya kan shi kada ka rena tun daga gidanka tun daga iyalinka zaka fara ganin abu kakkai shuru kakkai nauyin baki domin kamar yadda nace nauyin baki bai kai kan masu laifi wai kan mai wa'azi ne so da yawa mutum ya tashi yana wa'azi sai ka gana tsungumar shi mai wa'azin ba a jin kunyar shi ba a jin nauyin shi sai dai shi wanda ke laifin ake jin nauyin aka aka ai shiru ka Allah shi da mu to saboda haka ana dai fata Allah tsira da su domin rahmar shi kuma ja'a bi kalamin 'am lil wa'z yanzu kuma Allah zai zo da magana wanda yake ta game domin wa'azi wa tazkir da tunatarwa an mukhalafati amrillah fa qala abun saba mu al'amarin Allah yanda yake shine Allah zai zo da magana wanda ta game ba magana Isra'il kadai ba to nan yana nufi am ba wa dukkan mutane ba a dukkan bani Isra'il da mai laifi da mai shiru da wanda kuma yake umurnin a hana Allah ya zo ya kawo wani bayani shine ce wa wadhkur ko al-yahud wa man yaqtari bihim zuwa kai magana zuwa yahudu wa man yaqtari bihim da wanda suke kwaikwayo da yahudu wato ya shiga duk hadda mutane kenan iz zarf ma'tufun ala ma qablahu wato wannan iz inna zarfi ne ya hadu da abin da ke bayan shi iz ta'azzana a'lama fatuna wukoko ka ambato lokacin da Allah ya sanar rabbuka wato ubangijinka la yab'athanna alayhim ayyuhu lalli alla la yab'athanna Allah ya rasuwa lamul qasmi wa nunut tawkid iyakan tabbatar da magana ne cewa Allah ya ce lalle lalle sai na aika alaihim akan su alyahud ila yawmil qiyamati har ranar tashin qiyamati man yasuruhum su alazab wanda zai dan dana musu azaba mai tsanani ai bizul Allah zai ka musu wulakanci wa akhir jizyati kuma za ka rubi jizya daga hannun su fa ba'atha alaihim bukhtanatar sai Allah ya ka musu sarkin babylon wanda yake kasar Iraq yanzu ya shiga Baitul Maqdis ya kakkashe su ya faffata har masallacin ya fasa subhanallahi Allah har masallacin ya fasa shine rusun shi na farko kuma wannan shiga da aka yi shine suka fasa kun san Taurat daman allo ne Allah ya ba Musa alaihi salam a Taurat ina Allah Taurat ba yana nan cikin Tabut wani akwati aka yi an sa shi a kibla shine al kiblan su akwatin Tabut sai akwai sallan Musa ciki akwai allo Taurat na Musa ciki akwai manna wa salwa wannan buftanatar da yaje ya faffata wannan to wannan akwatin a wannan lokacin ne ya bace ya lalata shi shi yasa yahudu suna neman wannan akwati har yau sun rasa inda yake kamar yanda su ma nasara suna da wani cross wanda suke cewa an kere Isa a kansu yanda suke ikirari true cross aka kai shi Romawa aka dawo da shi Baitul Maqdis Salahuddin Ayyubi ya karya shi ya lalata shi har yau yau suna neman wannan cross din Salahuddin ya batar da shi kuma abun mamaki kun san musulmi mu da ruwaito komai komai aka gani sa ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin shi wata an faɗa niki amma an kasa ruwaito me aka yi da wannan cross ko mu musulmi mu sani ba an san dai Salahuddin ya karbe shi ya lalata shi kun ga kenan duk abin da suke takama da shi na addinin su na nuna annabcin gaske Allah sai da ya lalata shi mu hajarul aswad yaminullah ala al-ard hajarul aswad shine wato alƙawalin Allah a duniya shi yasa an je wannan makka kun ga inda aka sa shi a rukun muna subuntar shi dan sunna ba wai dan bota mishi ba wannan kare muna hajarul aswad la taqumu sa'a wani ɗan shekaru ka ɗan ne shekara 20 aka samu wayansu ɗan shi'a qaramita suka sace shi aka tungo shi daga Ka'aba daga baya dai Allah ya sa aka gane aka dawo aka mayar da shi saboda haka mu musulmi kuma kai ne muke da hajarul aswad yahud ba su da sunduk tabutu masara ba su da salib duk Allah ya halaka shi to wa'annan mukhtanasar din nan da yaje sai da ya rusa haikal na Suleiman to daga baya sun zo sun gina shi Roma suka zo suka rusa Taurat din su ta ce za a gina wannan masallacin so uku na uku shine annabin ƙarshe to kuma wurin su har yanzu suna jiran almasihi ya zo suna jiran annabin ƙarshe kuma ya zo a Taurat din su wai wurin su Isa bai zo ba saboda ka wannan da ya zo ba annabin su bane su suka nemi a halaka shi dan ba su yarda da shi ba yana nan cikin Bible wani yaro a cikin Bible din su muna faɗa ne annabi ya ce hadithu an bani isra'il wala haraj ku ba da labarin su ku damu ku ba da labari inda zai ƙara fahimtar da mu addini ba komai ba da labarin su su suke faɗa littafin su Isa alaihi salam Allah ya ga muna yana warkar da makafi ko wa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idnillah ko ya warkar da wani yaro la kace zai sa mata miyoyin abun nan sai sa cikin ayi haifi yaron makawo bai da idanu an san shi sai ya mai ya dauko lakai tofa ya mulmula ta sa ido sai koma ido mu'jiza bi idnillah amma da idnin wa idnin Allah shikenan Yahudawa sai labari ya bayyana sai aka fara neman yaro aka ji aka samu wayan shi waye yayi to Bible din ke cewa uwayen na tsoro su ce wane wane ne yayi me yasa sai Bible din ya ce wai an gaya musu a synagogue gurin da suke bauta cewa in almasihu ya bayyana su faɗa dan a kore shi a fitar da shi daga masallacai to kuma sun ga aikin almasihu su saboda haka wasu su faɗa dan ka a cuci Isa nan ya nuna muna ashe yana nan Yahudawa suna jiran almasihin ya zo su kore shi saboda haka wurin su har yanzu Isa bai zo ba to in Isa ya zo an yi bushara kuma wani annabi zai zo wanda annabin al'umma gaba daya to kun ga kenan yahudu in sun yadda isa ne to yanzu da kaman annabin ƙarshe ke jira to kuma sun san annabin ƙarshe annabin al'umma ne duka saboda haka gara ma a batar da masihi to yanda suka batar da al-masih suka batar da kuma annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su haka suka batar da su gane cewa wannan masallacin da aka gina shine gini na ƙarshe ya kamata malaman musulmi a musu bayani akwai hujjoji dan su bar wahalar da kansu su ba kashe mutane ba yadda za su kama wannan masallaci har abada na ga muku wannan wa'adan min Allah ba su kama shi ba sai dai a zagayo can a bude embassy can a zagayo nan irin da zagayen banza sai ta kashe bayin Allah sannan su kuma wayannan mutanen kamar yadda na sha ga muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ba nan mun karanta ko ban zo kan shi ba zan mu karanta tafsirin mu ji me yace فبعث عليهم بخصاص فقتلهم وتبعهم يكشفوا كما يبوت الدسو ما تنسو سكزا مبايي معنى شكينا العراق متعنى العراق كل سن بوتر دبني إسرائيل سن حيا يفا سن حيا يفا دماتنكو كينا جنن النبي إبراهيم ياكو ما شكو متعنى العراق كن دقا بايي سن جي كمان بايي كن جين دابو يكي فالوا وضربكو عليهم الجزية فكانوا يعدونها إلى المجوس سنكفا سنة باب مجوس ولا الجزية إلى أن بعث نبي محمد صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم حسيد موضوع الله صلى الله عليه وسلم يزوشي ما يقعش بيت المقدس وديك عمر عمر يأي أيك مع النبي عيني يقعش ولن بيت المقدس كما دوك أكنس الجزية ثم أكون أبو هنا جو يا أوكي ني ko battery ne ya kare abun nan na cin battery kenan yanzu ne sa sabo ya da aje amiru shi ba direct ina ji yana cin battery da yawa ba amma da shi direct satellite to summa wato da annabi sallallahu alaihi wasallam zo sai duka musu sai duka kan su jizya ko summa sulita alaihim hitler al-almani sai kuma daga baya kun ga a wannan zamani su malan sun ga yanda Allah ya kawo hitler ya kakkashe yahudawa فقتلهم ولا يزالون كذلك الى القيامه ba su guje ba suna kan wannan hali kenan masu cewa hitler bai kashe yahudu ba da mai akwai masu hada haka ba azanciya ciki hakika ya kashe su hakika ya azabta su kuma Allah ne yake zai aika mutane har tashin kiyama masu azabta su hitler ba ture ne kirista ne dan ya kamata addinin su daya amma ya bi halaka su to wannan yanda Hitler ya halaka su haka zai ci gaba har tashin kiyama dan me dan sun kibin umurnin Allah wannan kuma ya zama ka shaidi ga mu musulmi baiwa ka ce kai musulmi ne kuma Allah ya baka ba zai fitine ka ba kun ga Allah ya da yahudu to karshen wanda za su gama da musulmi yahudu wa'annan yaran nan da kuka gani da duwatsu kuma ya fara bayyana wallahi yahudu yanzu ba abin da ke hana su su rusa masjid al-aqsa sai wayannan yara masu duwatsu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi za ku yaki yahudu har sai dutse ya ce ma musulmi zo musulmi ga yahudu bayana har sai dai iccenyan garqab wata iccenya ce gajeren iccenya mai innuwa an ce mutum goma kaci za su yi shigiya su labiya cikin ta to yanzu haka sun fara shuka ta a me a ƙasar Isra'il da kansu yanzu cewa ma ana jifan su da dutse suke tsoro ko ku a jefo su su jefo bomb wayannan suna jifan wannan ma ya ce mu ta'awilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lalle zamu yaki yahudu hatta da dutse har sai dutse yayi magana yaran nan masu dutse su ake tsoro ba shugabannin larabawa ba shugabannin ba dan ta su sun yadda
ayi musanya abasu kudus din mana muhuta
domin addinin ba shi da ne su ba
to in an bada kudus din me za ku yi ko ko yanzu me kuke yi yanzu din nan me kuke yi da za mu huta
ba abinda suke sai fasaje ce kasa
wannan kasa Sina da muke magana Sina din nan Aila din nan da kuke gani kasan Urdun nan duk kasan Annabawa ce
kun san abin da suke yi yanzu
kasan Sina da Tur Sina kusa da ita akwai wani gari Sharma Sheikh Misrawa sun gyara garin sun yi hotel 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 ba abinda ake sai tsiraici turawa su zo su shakata ayi tsiraici a sha giya ayi barna kasar da Annabi Musa alaihi salam ya wuce kasar Annabawa ga abinda ya koma suwa suke bai gwamnatin Egypt Allah ya fito musu da bayin Allah yanzu kuma an danne su sun canje da al'umma shekara 35 ana fasaji abin da sa nake kawo wannan labarin kada wani musulmi yayi mamaki Allah ya fitar da terrorism kamar Hitler mumuni ne kafiri ne ko to amma gashi nan ko malam sun gane cewa Hitler din nan Allah ne ya aiko shi a aikowa azaba wato Allah na iya aiko da kafiri ya azabta ka
alaga ta malam ga mai musulunta mace
to me take ji ki kalmar shahada ta ce ashhadu an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin bada sheda ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kin bada sheda muhammad manzon shi ne me sunanki me wani suna kike so na musulunci السعدية حليمة السعدية حليمة السعدية يا إيكو كنا دي ميجي تو الله يباكي ميجي نجري الله يباكي ميجي نجري تو ذاتي مكو رجع ينكي مسلمي أخوي وان كاد ذاكي دا صلولي دا سورة مكو قادة سورة أبو وانا الدين المسلمي تو أت الله دي الكواني تي وزي أيكا موئن المتاني وان دا زي أن أنا مسعذابا حرى نتاشن كياما شيني مكي مغانا mutanen ƙarshen da za su yaƙi yahudu daga shi kuma babu wani yaƙi shine musulmai su kuma sai nace su waye wayannan musulman kakuyi zamanin wayannan shugabannin larabawa a ba su bane su waye wayannan yaran da kuke renawa da dutse wannan yaran nan da dutsen nan shi zai gama da yahudu ba gwamnati ba ba shugabanni ba domin su gwamnatin nan mungamisina fi tarab wal fisq wal kufur ba abinda suke so sai wasa lahu Sina muntaja'at na wasa na batsa aila din nan da muke fada na Jordan shi ma yanzu din nan haka ake yi wai siyaha muna neman baki su zo su ji dadi su ba mu kudi dala suke nema neman kun su ce hatbatun su ma suna cewa habbatun ko su ma kudi suke nema to abun mamaki duk mafi mamaki shine kasar Saudi Arabia ita ma a wannan wurin akwai ƴan su tsibirai a wurin tsibirai yanda labarin yanzu suna so su kashe dala miliyan 500 biliyan ko miliyan dala biliyan 500 su yi wurin shakatawa wai babu malami a Saudi Arabia da zai gaya musu la babu a kana yaki da Israel sai ka zo ka gina gari dala biliyan 500 kusa da ita kamar ka sa wa kanka anka kun san ankon da ka sa wa kanka shine ku an tso ko an dake ka an musguna maka sai ka ce a ba za a yi fada ba domin in za a yi fada cikin minti 5 za su lalata wannan garin gaba daya suna da saware ko mizani dan ka dunkuma kuɗi a gari
wai garin da ba irin shi a duniya ba abin da ya zarme su sai gini wai ana yin wani gini a Jidda zai fi Burjul Khalifa ginin da ya fi duk gini girma a duniya ana so a yi a Jidda ana kashe kudin ana yi yanzu haka wala alim wani ya fito ga musu la wannan kuskure ne wannan kudi dan ciyar da shi fi sabilillahi Allah kadai san mutanen da za a cirar daga wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatu Makka yake ga Aisha Aisha qaumati laula hadithu ahad qaumati bil islam la anfaqtu kunuz al-ka'ba mutanen naki kin san Quraysh ne dukan su yace ba da ban sabuntan musuluntan su ba mutanen Quraysh Ka'aban nan da kuke gani wannan kofan zinarin nan da kuke gani ta Ka'aba kunuz taskokin da ke cikin Ka'aba abubuwa masu tsada annabi yace ba da ban mutanen Quraysh masu kula da wannan wurin ba za su kama baki din na fara yin haka da zan fit a cicciro su duka in ciyar da shi fi sabilillahi Ka'aba to me suke yi da wannan kudi wani irin kudi ne suturta su Allah bai yi ba da suka ce la ilaha illallah da wai yanzu suna neman kudin barna kudin da za su ga ana zina ana liwat ana matugo ana caca ana shan giya wai shi suke so ya Allah amma musu addu'a ku sa kanku addu'a sulusul akhir min al-layl ya Allah anqidh saudi arabia domin lalacin talalacin duk al'umma ne babu farin ciki bane sannan mu ma kanmu mu ji tsoron Allah da azaba ana cikin azaba muna cikin lahu azaba ta dama ta hagu ta sama ta ko ina ta san mutane
ana ga ta malan ga mai musulunta namiji
wanne kake ji kana ga hausa kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ka ba da gaskiya ba mota da gaskiya sai Allah ko muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me sunanka Samuel to wani suna kake so na musulunci
Muhammad
kake so to masha Allah to ga kai ba ko za ka yi wanka yanzu za ka yi salloli kuma akai azumi a kan kai daga gobe za ka fara insha Allah ku ba shi taimaka mishi eh na me aw lahu aya kullu sha'ida ce fi'al anil kananati kullihim هي أمة تلهو وشعب يلعب الأمة مصيبة تقوئنا باني كنتي هنكلي أما ما سكو إمو دا شغب النمو إنسون تاشيين أولي ذاك تي والله باب تلوشي أكثرنا أولي ستارونا وانا ساتين أولنا غري وانا ساتين أولنا mutane wani kudin makaranta yake nema wani asibiti yana nan kwance yanzu haka akwai wata yarinya fiye da shekara 2 tana ciwon zuciya falot tetralogy zuciyanta haka aka aike ta yarinya cikin daliban mu ta kai shekara 5 amma ba ta girma domin zuciya ba ta iya watsa jini yanda ake so ana neman miliyan 5 a yi mata operation a India na kayan akwai wasu sanatoci na teme Allah ku taimaka kowa dai kowa kuka yake yi kowa me kuka yake yi to yanzu uwar na karshe ta ce yarinyen yanzu da tana iya tafiya yanzu yarinya ba ta iya tafiya dole a kwance take domin abinda zuciyar zai buga bai isa ta yi tafiya ba yani cikin shekara 2 a gaban mu yarinya musulma ɗan uwan mu gashi muna ganin ta za ta zo ta mutu dan zuciyar ta ba lafiya amma ka tambaye na shugabannin mu da masu kudin mu suke suna can suna lahau wai suna buki to in Allah ya zo da azaba ai ba mu fi bani Isra'il ba bani Isra'il zurriyan annabi Ibrahim ce amma da suka ji umurnin Allah sai Allah aika musu mafi kaskancin mutane da Hitler yanda yazo ya kona su to mu fa kai irin wannan kashe-kashen ba kwa mamaki sai a rasa mutane nan daga ina suke wata rana a ce daga charge suke wata rana a ce daga sai ka ce mala'iku Allah ke turuwa suna kashe mutane a rasa duk tsaron da kai sai sun yi barna ba za mu duba cewa mun saba ma Allah ba Allah ke azabta mu masu kudi ma kudi ga su da jirage ba ka ganin su sai wani mawaki fasiki fajiri in zai birthday sai ka samu masu kudi mu wai musulmi sun zo ko ta mawaka shine suke haka domin me domin babu wanda zai tsawata musu yace ku ku bar wannan abu ya zama yanzu babu misali alamul islami beda ba mu da wanda muke koyi da shi kasar Saudi Arabia ma da muke dan lallaba ta gashi abin da ta koma a ce yariman wai ka kama yan uwanka me yasa corruption wai they are corrupt corruption daga jin wannan word corruption na san kuma lalle corruption yanzu zai shigo Saudi Arabia domin kati ne kawai ake amfani da shi na danne talaka shi mutumin nan da ya kama ɗan uwan shi ya matsa musu suka kwato kuɗi a hannun su shi din nan a duniyar nan ba wanda ya kai shi gida mai tsada an ce gidan shi naira miliyan nawa dala miliyan 300 a dala mai 500 miliyan gidan shi aka tambaye shi ina kake Allah laka haza yace ai kowa sani dan sarki ne kuma ba san sarki da salawat kun gane abin da nake nufi da wannan maganan corruption shine yaran Saudi Arabia matasa ke jin dadi tunda zai zo ya hana me zai zo ya hana corruption shi yasa suke goya mai baya amma bayan hana corruption din kuma yana corrupting Islam shi ko talaka shi ba abin da yake so sai ji ana hana fatan kuɗi amma ka saci addinin shi ba ruwan shi ko fahimta wani hoto aka yi na Jesus shin musulmi ya kamata ma ya sa painting a gidan shi da fi tsada yaje biya saya to in Saudi Arabia ga mu haka duk masu kuɗin mu haka suke manyan da shugabannin ka duba masu kuɗin su da shugabannin su zaka ga lokacin da suke mulki zaka gan su sun yi jere-jere a cikin me a cikin toci ko ba haka ba ana musu wazi to mu rana mu ko a ji alabe sai dai ji wazi a me a radio kuma yana tsaki ina suke ba sa shiga masallaci a idisu nan da saddauna ake wa'azi saboda haka ba shugabannin mu bane hakika ba sa jin wa'azi kunnen yayi zama kashi Allah shiryar da mu da su gaba daya to abin ta nake wannan magana wallahi in Allah zai yi bane Isra'il to wallahi mu ma zai iya muna amma mu abin da yake kokarin nuna muna cikin bala'in yanzu haka ba wai ba ba ciki bane to gashi muna cikin bala'i lokacin bala'i ya kamata a yi kankan da kai a ƙara tadarrui a ƙara tuba a ƙara kusantar Allah dan Allah ya dauki wannan bala'i to a'a amma mu sai ƙara durmuyawa muke cikin wannan bala'i Allah ya shirye da mu waqad inna rabbaka nasariul qab ubangijin ka fa lalle mai gaggawan iqaba ne liman asahu ga wanda ya saba mishi wa innahu laghafurun li ahli ta'a kuma Allah ne yawan gafara ne ga masu shita'a rahimun bihim mai kuma jin kai gare su saboda haka duk inda aka yi nisa aka lalace in dai wani jiwa ya dawo sai kuma Allah zai gafuru rahim mai gafara da rahama saboda haka duk abin da nake faɗan nan inda za mu bari mu dawo wa Allah sai ku ga Allah ya sauƙaƙe muna Allah ya sauƙaƙe mana ku ga mulkin nan ya tafi daidai yanda ya kamata kuma ku ga Allah ya bude muna sama da ƙasa arziki duk inda muke sannan mu zama haske ga mutane muna shigar da su zuwa addinin Allah mu zama khulafa dai na gaske to amma in mun ce za mu ci gaba da dogewa a sakon Allah to abin da ya saba mu kenan kuma zai iya cin haka tsanani Allah kare mu ya tsare mu wa qatanahu to Allah yace da ya maida su meka ina ne muke waka ta'anahum sai muka waka tsintsinke su wato muka rarraba da su farraqnahum fil abi a cikin kasa umman al ummi minhum salihuna a cikin su akwai salihai wa minhum ay nasun duna zalika akwai su kuma yanda ba salihai ba su kai salihanci ba su da ba salihai ba al kufar al fasiquna kafurai da fasikai وبلوناهم بالحسنات كما مكن جربا سو دا نعمة ابووا ما سو كيو والسيئات كما ابووا مرسا كيو النقم واتو ابون عذابا لعلهم يرجعون كودا ذاسو تنانيس داو سمو داك انك كما ألا يبوئي مكفا جربا واشفا ونبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون in Allah ya bude jarabawa in Allah ya shafe ka da wani abu baka so shi ma me jarabawa kullu abun da ake so ka duba ya nike in kana kan kokarin iyakan bin gaskiya sai Allah ya zo maka da alheri to alhamdulillah hasanat ujilat ilayka wannan bushara ce in kana kan gaskiya kuma Allah ya jarabe ka da wahala jarabawan ci Allah ya gani zakai hankuri domin kene ya jaraba ka ko ina kaci sura babin sabr Allah jaraba ka babin me sab hankuri to da yawa wani wurin babin hankuri yake lalacewa in kaga kuma baka kan gaskiya ka san akwai ka ga kaza ga shaye-shaye ga zina ga caca ga yaudara ga abubuwa ne da Allah ya hana wanda ka sani ba su kai mutum wa'azi ba sai kuma kaga Allah ya bude maka to wannan istizraje ne Allah na jirai yan nan da zai kama ka in kaga kuma baka kan hanya sai Allah ya shafe ka da azaba da musiba to kai hankali kai sauri ka dawo ka tuba kaga wannan musiba ta zama maka alheri to mu wannan kashe-kashen nan da ake yin nan sace-sacen nan da ake abubuwan nan ya zama muna mana mu duba halin mu saboda haka yau in an tambaye ku mu musulmi talakawa mu da shugabannin mu fi sabilillahi akan hanya muke koko mun kauce tunda mun kauce Allah ya jarabe mu da wannan abuwa ne dan mu dawo saboda haka mu yi kokari mu dawo kan hanya mu yi tuba kuma kowa ya san abin da ya kamata ya tuba karshe kamar da Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fuduraha wa taqwaha ko sharai da ka ce mata ji tsoron Allah ta tunna ta san ko menene matar ka kace mata ittaqi Allah ta san me take mara kyau ko wai ka cewa ittaqi Allah ka ji tsoron Allah ya sani domin Allah ya muna ilhami a zukatanmu menene alheri menene sharri ba sai ka ji an karanta maka wai ayoyi ba ka sani saboda haka mu tuba mu Allah mu dawo mu roki Allah gafara to za ku ga Allah ya kwaranye muna wannan musibu da muke da su a cikin kasa Allah ya taimake mu ya ba mu ikon dawowa gare su to dazu muna magana Allah ya maida su birai wulaƙantattu kafin a zo maganan Allah ya aika musu mai bayan ya maida su birai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito daga gare shi yace wani abu zai samu al'ummar nan abubuwa guda uku yace khatfun wa mashun wa qadhfun za a zo kasa ta tsage ta shanye wayansu mutane a cikin al'ummar nan za a yi mas za a canja wayansu mutane a maida su dabbobi haka kuma za a yi kas Allah zai jeho duwatsu daga sama za ta halaka wayansu to wurin mas ɗin nan masu sharhi kamar Ibn Battal suna cewa Allah zai shafe zukatan mutane ta zama zukatansu kamar dabbobi ba wai lallai sai jikin ba sai jikin ya canja ba in kana jira waka ga mutum ya zama alade ko ko me yake suna kabiri to zaka zaka dade ko ba sai ba domin gabiran nan ga aladan nan muna tare da su domin wani in ka duba shi ka duba rayuwar shi me ya bambance shi da biri me ya bambance shi da alade ba bambanci haka kenan wannan sharhi yayi daidai Ibn Battal ga sunan kun ga cikin dabbobi duka duk dabba nan ce maka dabba baya jin kunyan al'aurashi sai dan adam bani adam shi ma bani adam don haife shi yaro jariri yana jin kunyan al'aurashi shekara daya biyu sai ya kai ma sunna tamiz ko ya fara shekara uku hudu sannan a fara koya mishi cewa kai wannan al'aura ne fara jin kunya dan adam kai ne ke jin kunyan al'aurashi to sai gashi yanzu muna wani zamani sake al'auran shi ne abin alfahari shi ne kuɗi professor ka dade kai ta karatu neman ilimi ba za da kyar zaka ciyar da kanka amma yanzu yarinya budurwa mai kyau in ta je ta sake jikinta sai kaga dala kawai ana me ana tura mata abu ta zama dabba dabba ana sha'awa to wannan zamanin nan da muke gaskiya in an bi tafsir na Ibn Battal wannan mashi ya fara faruwa a cikin wannan al'umma saboda haka ka fara duba kanka ka gani shin kana nan mutum ko ka zama biri aiwa ko ka zama alade ka fara duba kanka in kana nan mutumin ka ka dinga roƙon Allah ya Allah kada ka mai da ni biri ko alade kuzanci at-tuyur ala ashkaliha taqa in kaga kanka ba wa'anda kake son kai mu'amala da su sai yan shaye-shaye yan fara suka yan wiwi domin wanda sha wiwi wannan mutum ne domin mutum yana neman hankalin in ma akwai wani a ƙara mishi amma wai kai wanda Allah ya baka baka so ka fi so ka sha ka bugu kai ta bacci wannan dan adam ne to in kaga kana sha'awar su kana kana son taruwa da su kana son zama da majalis din su in kaga haka to ka ji tsoron Allah wannan masu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wakila ya fara samun ka in kaga kuma kana sha'awar raicin mata to zai ka fara zama alade ka fara zama alade sai ka kai ga wa'annan matan nan masu tsaraicin nan da ka gansu sai ka ji ranka ya ɓaci baka buƙatar haka kuma kana neman Allah ya kare ka kuma ya kare danginka da iyalinka da ya kare musulmiwa daga wannan musiba to in kana haka kana nan musulmi kana nan mutum amma kan kana sha'awar su to kai ma ana tsoron masa ya fara samun ka domin tsuntsaye irin ɗan uwan suke bi wannan yasa mu yadda in za ka yi mu'amala da mutane ka duba shin mutum ne ko dabba in za ka yi aure ka duba mutum za ka aura ko dabba za ka aura ita ma mace in za ta yi aure ta duba shin mutum za ta aura ko dabba akwai shi mace ta aure mutum mutum ta aure shi miji ina gaya muku abin da aka zo a gabana ba za ku yarda ba mace ta auri mutum na ɗaya ita macen ya matsa mata da binta ta dubura har sai ta kusan suma tana ta daurewa tana ta daurewa abin da ya ta kasa daurewa tana da ƴaƴa biyu ɗaya shekara hudu ɗaya shekara biyu sai ya fara bin ƴaƴan shi ni da kaina na kira yarinya nan da take fara zo yarinya mene me mahaifin ke yake miki wai yana mun allura a duwawu ni take gaya wani ke ji ba wannan gaya muku wani abu ne musulmi ɗan musulma in zaka yi aure ka tabbata baka aure dabba ba tun wurin auren ne ake zabewa wata kuma wata mijinta ne ya gaya mata ki je ki duk abin da zaki ni dai kawai ki gaya mu nayi da wani nayi da wani ni kuma zan je in yi abin da zan yi amma ina gaya miki daga cikin kannanki da yayyanki fa ina kwana da su ta mai musu tace ita burke gani kuma ɗaya daga cikin kannanta suka zon kuma yace in goma ki dauke mu hoto zaki gani to wurin wai ta gansu daga sai kan gado shine guyuwace ka su ta fadi sai ta zo ta fada wata kuma ta aure miji bai haihuwa amma yana jin kunyar a ce wai bai da ɗa saboda haka sai kawo mata ƙato cewa wai zai mata magani ta yi ɗa miji na falo wai suna kicin ya ce magani zai miki duk abin da ya ce zai miki ya ki bari wannan ƙato ya zina da ita wannan akwai hankali al'ummar nan akwai hankali suna son gaya muku mas an riga an fara juye wa isu sun fara dabbobi saboda haka za ka yi business ka duba mutum ka gani shin mutum din yana nan mutum shi ko ya koma biri ka duba za ki aure ki duba mutumin nan mijin za ki aure alade ne shine alade da youth bai jin kunya bai jin kishi haka macin za ka aura saboda haka wannan zamanin da muke ciki ku tantance wanda kuke business da shi ku tantance wanda kuke mu'amala da shi ku tantance wanda kuke auratakayya da shi kada ku yadda bako ya zo domin wannan changing hali da ya faru a cikin al'umma muna karantawa ba irin barna kai duk wata barna ta shigo akan ka za ka same ta nan aka turo muna a Lagos wani kato yake ba yarinya ya karama shekara biyar yake ba ta azzakarin shi tana sha aka turo muna kuma wani mutum tsoho da ganin shi zaka ga ya kai shekara 70 ya ba 70 baya gashi da ɗan karamin yarinya ya shekara biyu a toilet wannan masakh ne saboda haka mu tuba ma Allah mu dawo ma Allah in ba haka ba Allah zai rinjayar da waɗannan mutanen ya zama su azo su azabta mu domin su daman sun zama dabbobi zaman dabbobin kuma alamun shi an zama dabba irin rashin imani da rahma mutane su shiga kauye kowa suka samu kowa suka samu duk abin mu su kashe ina rahma da ake kira al-insaniya domin wani abu baka bukatar wahayi to mutane an cire musu wannan tausayin dan adam sun koma dabbobi duk wanda suka samu su kashe akan hanya haka saboda haka mutu tsoron wayannan ayoyi da muke karanta a gaban mu Allah zai iya muna hisabi da su kamar yanda yake kuma muna gani me maganin shi duka Allah mai rahama ne mai jinkai in mun tuba muka dawo muka istighfari muka tuba mu Allah Allah yayi alkawarin kuma zai yayi mana wannan abu wa Allah ya taimake mu halaka
الحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن يقول يا شيخ الله ساكا مثل الهيري wato bai wa Allah ce ta musulunta sunanta Aisha sai zama sunan mahaifinta ba ta bukata ko eh to za ta iya samu akwai kunya abin da yake za ta iya kara wani lakabi ko wani abu ta kara ma sunanta ta huta da sunan shi za ta iya malaji
sallu ala nabi
Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمد وعلى آل محمد كما ربيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نرجوك وحيد السرجاء وجل السرجاء وجل الهدى ألك كافرك وسمع أخوي سديد بن أحمد يعتزم ثم يروح أنك لا يجدك العويش ألك كافرك من أحمد لا يعتزم وحيد مكتبي سيدة الدوائر المكتبة أنما يكتبك كافرك وسمع Allah.